أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله كراتمنا وانا لتافينا ديواني سكن سير القلب زامت شهرف اليائي شيخ رضي الله تعالى عنه يتي يا أم ركابي ما حبت الوحي ملتقى كتائب دين الهاشمي الذي انتقى. يا أم ركابي ما حبت الوحي ملتقى كتائب دين الهاشمي الذي انتقى. يا أم ركابي ركابي آيرينا شنو ركابي آيرينا يا أم يا نفي ما حبت الوحي wajen saukar wahayi shine Madina. Rikabi ayarina ya ummu ya sauka ya nufi mahabadal wahayi masaukar wahayi multaka wadda nan ne mahadar kataibi rindinar yaki dinin Hashimi ta addinin Annabi Hashim dangi allazin taka wanda Allah ya zabe shi ya ummu rikabi ayarina ya ummu sunnifi mahabadal wahayi masaukar wahayi multaka kataibi dinil hashimi mahadar rundunar yakin addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam allazin taka wanda Allah ya zabe shi tace Madina nan masauka ce ta wahayi ana aka ta saukar da wahayi kuma nan ne rundunar yaki suka hadu na Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zaman da aka yi na Makka izinin yaki bai zo ba tukun. Asiru ilal badaha atufu bi baitihi wa amshi ila nuril huda mutashawwikan. Asiru ilal badaha atufu bi baitihi wa amshi ila nuril huda mutashawwika. Asiru ilal badaha sai ga na tafi zuwa ga badaha Makka. Badaha Makka ana ce mata badaha, Madina ma ana ce mata badaha. Saboda abin da ake nufi da badaha din shine kwari. Makka ma tana da kwarruka irin wanda ake ce musu badaha, kwarruka ne wanda suke haɗe da tsakuwa. Za ga wurare ne kwari ne wanda yake mai haɗe da tsakuwa ni da yashi. To a Madina akwai, a Makka ma akwai. Asiru illa badaha sai ga na tafi Makka a dufu sai ga ni ina yin dawafi bi baiti a cikin ɗakin Ka'aba. Wa amshi bayan na je Makka nayi dawafi wa amshi sai ga na tafi ila nuril huda zuwa ga hasken shiriya mutashawwika ina cike da shauki da bege shine mutashawwika ina mai bege da soyayya. Wa fi habibar raqidan haula rawdatin alal kul diwal firdausi abda tafawuka. Wa fi habiban sai ga na je wajen masoyina shine wa fi sai ga na je habiban wajen masoyina raqidan wanda yake kishingida ya kwanta haula raudatin dausayi haula raudatin da raudatin daura da raudatin dausayi alal kulli na aljanna wal firdausi da kuma firdausi abdat tafawuka kai wannan gida na Annabi sallallahu alaihi wasallam abdat tafawuka kai ya bayyana da fifikon sa akan dukkanin gurare shine dai hadisin da Annabi ke cewa tsakanin gidana da minbari na dausayin da gida aljanna. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana kwance kenan a cikin dausayin aljanna shine wa fi habiban sai ga na je wajen masoyina raqidan wanda yake kwanciya haula raudatin daura da dausayi alal khuldi na aljanna da wama wal firdausi da fir aljanna da firdausi abdat tafawuka lalle wannan gida na Annabi sallallahu alaihi wasallam abdat ya bayyana da tafawuka fifikon sa akan dukkanin wani guri duk duniya sama da kasa babu wani gurin da kai raudar Annabi sallallahu alaihi wasallam daraja. Fa ya laka min mar'an hunaka wa masma'in taral ilma wal irfana yajri tadaffuqa. Fa ya laka min mar'an hunaka wa masma'in taral ilma wal irfana yajri tadaffuqa. Fayalaka min mar'in fayalaka mamakin min mar'an abin da ka gani a wannan gurin shine fayalaka min mar'an mamakin abin da ka gani hunaka a wannan gurin wa masma'in mamakin abin da mutum zai ji in ya je wannan gurin in ka je wannan masallaci na Annabi ko gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam rawdar sa fa ya laka min mar'a mamakin abin da mutum zai gani hunaka a wannan gurin wa masma'in mamakin abin da mutum zai ji taral ilma idan ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko rawdar Annabi sallallahu alaihi wasallam taral ilma zaka ga ilimi wal irfani da ma'arifa shine sanin Allah yajari yana gudana tadaffuka yana mai tunkudar juna mana duk wani wanda kake jin sa wani kitace mun malami na addini in kaji zaka tar da shi a nan gurin duk wanda kake jin wani arifi masanin Allah in kaji zaka gansa a wannan gurin shine taral ilma wal irfani in ma kuma ilimin ne na zahirin daman masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine makaranta ta farko a cikin musulunci a masallacin Annabi ita ce mafarkaranta ita ce ai anan ake koya wa mutane addini nan ne makaranta su Abu Huraira da duk sahabbai abubuwan da suka haddace duk a wannan gurin ne a wannan masallacin ne ya yi shekare karshen dai ilimi ita ce makaranta ita ce jami'ar farko a cikin musulunci shine taral ilma in kuma aka dauko ma zamanin sai Imam Malik da sauransu da duka wa matattara ne ta manyan waliyai ta manyan masu ilimi na duniya shine taral ilma za ka ga ilimi a wannan gurin wal irfana za ka ga sanin Allah ya jari yana gudana ta dafuka yana mai ingizar juna tara kullu akyaril kalaiki hawlahu la insanu aina alhaqi lil kulli mustaqa taral kulla akyaril kalaiki hawlahu la insanu aina alkhalqi lil kulli mustaqa taral tara idan ka je wannan masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam tara za ka ga kulla akyaril kalaiki dukkanin zababbu a cikin halittun Allah hawlahu suna daura da wannan gurin za ka ga sun kewaye shi dukkanin zababbu a cikin halittun Allah za ka ga sun kewaye wannan masallaci ko sun kewaye wannan guri la insanu la wannan lamun din ka dauke ta a matsayin labul kasami la yace na rantsaye maka insanu ainal khalqi shi Annabi shine mutum insanu ainal khalqi shine mutum asalin halitta shine la insanu ainal khalqi shine mutum wanda yake shine asalin halitta lil kulli mustaqa kuma shi yake sharo da dukkanin halitta la insanu ainal khalqi shine mutum ainal khalqi kuma wanda shine asalin halittar kowa lil kulli mustaqa kuma kushe yake shayar da kowa duk wanda ka gani to anan yake samu yu'adduna haqqal haqqi fi waslihi bihi muhammad muqtaril ilahi wa muntaka sa yu'adduna haqqal haqqi fi rawdihi bihi yu'adduna suna bayar da haqqal haqqi haƙƙin da Allah ya dora musu haƙƙan nan haƙƙi ne haƙƙi kuma na Allah ya adduna za ka ga mutane suna biyan haƙƙal haƙƙi haƙƙin da Allah ya dora masa ya dora musu fi wasli hubbihi cikin saduwa da san Annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu mulkutaril ilahi muhammadu shine zababbe a gurin Allah wa muntaka kuma wanda Allah ya sake zabin sa bayan ya zabi sauran halittu fahar walti min ardi bi kaula qaba'iran bi hubbin wa imanin bihi muta'alliqa fahar walti min ardi bi kaula qaba'iran bi hubbin wa imanin bihi muta'alliqa fahar walti sai gani nayi gaggawa min ardi daga kasata bi kaula ka daga kaula qaba'iran ina mai shiga jirgin sama bi hubbin tare da soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam na shiga jirgin sama nayi gaggawa na shiga jirgi daga kasata na shiga jirgin sama bi hubbin da soyayya wa imanin bihi da kuma imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam muta'allika ina mai ratayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka na hau jirgi na tafi kasata bila kosa bil qurdumi laylan wa innani kazi shauki la alwi alal ghairi mudlaqa bila kosa bil qurbumi laylan wa innani kazi shauki la alwi alal ghairi mudlaqa bila kosa sai ga na zo ta Lagos dai tamu bila kosa shobara yace a wannan lokacin da naje wannan aikin haji da ina dawowa har ta Lagos na biyo la'alla nan dawowarsa ko tafiyar sa Allah shine masani bila kosa sai ga na biyo ta Lagos bil kurdum wannan lokacin kuma sai ga daga nan Lagos kuma sai na tafi kurdum shine cikin kasar Sudan lailan da daddare wa innani haqiqa ne fa kaza shauki kamar dai yadda ka sani nan kaza shauki kamar abo kamar maabocin bege la alwi bana karkatuwa alal gairi ga san wani mutum mudulaka kuma ko shi wane ne shine mudulaka kai sai ko wanne ne shine kaza shauki kamar maabocin soyayya ne la alwi bana karkatuwa da soyayya alal gairi ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam mudulaka kai sai ko wane ne بجدت بالبيت الحرام بزمزم بمصابه الإسلام جهرا تدفقا بطيبتا بجدت بالبيت الحرام بزمزم بمصابه الإسلام جهرا تدفقا بجدت شيكنا لغنا نقرقوم سينها وجريجيكم سيجد بجدت سيجد بالبيت الحرام sai na biyo ta daki mai alfarma shine dakin Ka'aba bi zamzamin daga dakin Ka'aba sai na tafi wajen ruwan zamzam bi mas'a sanan sai na tafi mas'a shine kamar dutsun safa shine bi mas'a sai na tafi dutsun safa inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja baita aw itamara fala jala alaihi an yatawaf bihima bi mas'a sai na tafi dutsun safa bihi akan dutsun safa ne al-islamu musulunci jaharan ya bayyana a fili ta dafaka yana mai ingizuwa yana mai tumbatsa cikin al'umma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo addini ya hau kan dutsun safa ya kira larabawa ya banu wane sai da suka gama haduwa yace idan nace muku kaza zamu yadda ku yadda suka ce zamu yadda ai da baka taba yi mana kariya ba sai yace to ni annabi ne Allah ne ya aiko ni anan Abu Jahil yayi maganganun da yayi Allah ya saukar da tabbace da shobara radiyallahu ta'ala ya ga maka yace bi jiddata sai na je jidda bil baitul harami daga jidda kuma sai na hawo mota na tafi daki ne alfarma shine dakin Ka'aba bi zamzamin daga nan bayan na je dakin Ka'aba na yi tawafi sai na je wajen rijiyar zamzam na sha ruwan zamzam bi mas'a sai na tafi wajen mas'a shine dutsun safa bihi akan dutsun safa ne al-islamu musulunci jaharan ya bayyana ta dafaka yana mai ambali yana shiga duniya bi daibata ma adraka ma hiya daibatan bi hal kullu amra al hashimi tahaqqaqa bi daibata ma adraka ma hiya daibatun bi hal kullu amra al hashimi tahaqqaqa bi daibata sai ga na je madina ma adraka waye sanar da kai ma hiya daibatun ka san ku wace ce madina bi daibata naje madina wa ma adraka waya sanar da kai ma hiya daibatun ko ka san ku wace ce madina to in ma ka sani in ma baka sani ba ma hiya daibatun din tambaya ce ta ta'ajjubi da ban mamaki da kuma kambamawa mutum yace ka san ku wane ne ni ko ka san ku wane ne shi kaga ai kambamawa ce ko to bi daibata naje madina ma adraka waya sanar da kai ma hiya daibatun ka san ku wace ce madina to in ma ka sani in baka sani ba to ka saurara ka ji bi hal kullu biha a madina ne kullu amra al hashimi dukkanin al'amarin bahashimin dangi ta haƙƙaƙa anan ne ya tabbata ana makka an yi ta yi wa sahabbai azaba abubuwa dai sun kiwa amma da aka je madina sai Allah tabbatar da abubuwa ana aka samu fatahi shine biha anan madina ne kullu amra al hashimi dukkanin al'amarin bahashimin dangi ta haƙƙaƙa ya tabbata عليك صلاة الله ثم سلامه تمسكت بالأزيال منك مصدقا عليك صلاة الله صلاة الله تبت غريك يا رسول الله ثم سلامه أمنت الله تبت غريك يا رسول الله تمسكت نايرك بأزيال منك دقيزرك مصدقا إنا ميقسكتك يا رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه بديجور أشدو ما أشدو dam u aini taraqraqa alayka salatu llahi summa salamuhu biday jori ashdu dam'u ainika raqata ayni taraqraqa alayka salatu llahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah bidai jora a garin da ake kiransa dai jora ne ashdu nake saba waka dam'u ayni idanuwa dam'u ayni hawayen idaniya ta taraqraqa suke zuba eh bidai jora imma ya zama dai jur imma ya zama sunan duhun dare ne duhun dare ne imma ya zama bidai juri a cikin duhun dare ne dare mai duhu ashdu nake shibin waka dan ku aini hawayen idaniya ta taraqraqa yake zuba imma ya zama yana magana da dare yake shibin waka ko kuma ya zama bidai jora cewa wani guri ne dai jora Allah shine masani daren yake nufi ko guri ne bidai jora a dai jora ne ashdu nake sabon waka dan uaini hawayen idan ya ta taraqraqa yake ta zuba iza nazaruna hawe ukafke fuadmu i wa in gafalu arsaltu dami ya mudlaqa iza nazaruna hawe ukafke fuadmu i wa in gafalu arsaltu dami ya mudlaqa shobran yace idan na shiku waka na jawo baitocin da nake wa annabi waka na rera masa waka shikenan sai hawa ido na ya kama hawaye idza nazaru na hawi idan naga mutane suna ta kallo na wai ga ina kuka shine idza nazaru na hawi idan mutane suka kallo ni uka fike fu adamu sai da tsirke hawaye na in shashare ido na na goge fuskata nai kamar ba ni ne nai kuka ba shine uka fike fu adamu sai na kame adamu hawayen da ke zuba ido na in goge ne murtake kamar ba ni ne kuka ba wa in gafaru idan naga mutane sun dami sun rafkana sun ci gaba da harkokin su ba ta ne suke ba arsaltu adumui arsaltu jami'a kawai sai na saki hawaye na mudulaka gaba daya sai in ta kuka saboda soyayya in naga mutane za su samu ido kaga ashe ba a san sa ido kenan in naga mutane za su samu ido sai na kame in naga sun rafkana shikenan in ci gaba da kukana fa qaidun wa idla'un lidami'i kilahuma وذلك حال الحب حين تحرقا فقيد واطلاق لدمع كلاهما وذلك حال الحب حين تحرقا فقيد دبيبي واطلاق ده كما سكي لدمع ايغا هواينا كلاهما ودان ابوا غدا بين غبا دين سو كلاهما دكان ودان ابوا سن تبتا لدمع ايغا هواينا wani lokacin kaidu sai ne masa dabaibai na tsare shi in hana shi fita in naga mutane za su samu ido wa idlakum in naga kuma ba wanda yake ganna shi kenan haina je ne ta kuka na saboda soyayya kilahuma wadannan halaye guda biyu lidan isin tabbata ga hawayina wazalika halul hubbi wazalika wannan abin da aka gaya mana kaka na kuka halul hubbi haka halin soyayya take hina taharraka lokacin da take kona zuciya in soyayya tana kona zuciya to dole mutun ya kuka fana rishti ya kaiwa kaidun wahawa mudmu'i yuhawir idfa al jamri id sara muhrika fana rishti ya qi waqidun wa huwa mudmu'i yuhawir idfa al jamri id sara muhrika fana rishti ya qi wutar begena fana rishti ya qi wutar begena waqidun tana ta huruwa wa hawa adumu'i shi kuma hawayena yuhawilu yana ta kokarin idfal jamri ya kashe wannan garwashin wannan wutar in sara muhrika lokacin da take kona min zuciya wutar bege tana ta huru a cikin zuciyata shi kuma wannan hawayen na yana ta kokari ya riga kashe wannan garwashin daman mutum idan abubuwa suka yi masa yawa in yayi kuka yakan dan samu sauki kamar da Imrul Kaisi yake cewa inna shifa'i abratan in safahatuha kukana wannan hawayen ne idan na zubar da shi to fanarishti yaki wutar begena waqidu mai huruwa ne a cikin zuciyata wa hawa adu wa huwa adu mu'i shi kuma hawaye na yuhabulu yana kokarin idfal jamri ya kashe wannan garwashi iz sara muhrika lokacin da yake kona min zuciya alayka salatullahi summa salamuhu faqad hayyaja al-ashwaqa barqun ta'allaqa alayka salatu llahi summa salamuhu faqad hayyaja al-ashwaqa barqun ta'allaqa alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah faqad hayyajal ashwaqa barqun walqiya ta'allaqa wanda take ratayuwa a sararin sama faqad hayyajal ashwaqa haqiqa ta ƙara motsa min begina da naga walqiya ta walka sai in tuna hasken annabi sallallahu alaihi wasallam shine barqun walqiya ta'allaqa da take ratayuwa da sama faqad hayyajal ashwaqa ita ce take ƙara motsa soyayya ta alayka salatullahi summa salamuhu kadimuka la yulfika lilbabi mughlaqa alayka salatullahi summa salamuhu kadimuka la yulfika lilbabi mughlaqa mughlika alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah kadimuka wannan masoyin naka la yulfika ba zai same ka ba mughlaqa kana rufewa lilbabi ga kofarka wannan masoyin ba zai same ka kana rufe masa kofa ba ya san duk lokacin da yazo zaka bude masa kofa zai samu shiga shine kadimuka wannan mai maka hidima la yulfika ba zai same ka ba mughlaqa kana rufe masa lilbabi kofa ma'ana dai na san duk lokacin da zo jin annabi sallallahu alaihi wasallam zan samu shiga alayka salatullahi summa salamuhu tuqarribu ibrahima zirhu tahaqquqa alayka salatullahi summa salamuhu tuqarribu ibrahima zirhu tahaqquqa alayka salatullahi summa salamuhu salatan Allah da gaisuwar Allah tabbata gare kai rasulullah tuqarribu shi wanda yake da bugumu tuqarribu radin da kisra ya fi kyau tuqarribu ibrahima tuqarribu ibrahima ka kusantar da ibrahima zuwa gare ka tuqarribu ibrahima ka kusantar da ibrahima zuwa gare ka zidhu tahaqquqa kuma ka kara masa tabbatuwa a cikin ilimi na shari'a da haqiqa shine zidhu ka kara masa tahaqqaqa tabbatuwa a cikin ilimi alayka salatullahi summa salamuhu wa dabbathu may yashawqi wa wa tafattafa alayka salatullahi summa salamuhu wa dabbathu may yashawqi wa wa tafattaka alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu aminci Allah tabbata gare ka ya rasulullah wa dabbathu may yashawqi humay yashawqi tafarfasuwa tafasa humay yashawqi tafasa irin ta soyayya wa dabbat tayi tafiya wahawa tafattaka ita ce take tarwatsa zuciyata wahawa tafattaka humay yashauki tafarfasuwa irin ta soyayya wada bat ita ce take tafiya wa huwa tafattaka ta kekke ta zuciyata alayka salatullahi summa salamuhu a'ubu bi bisulil mustafal kaunu muntaka alayka salatullahi summa salamuhu a'ubu bi bisulil mustafal kaunu muntaka alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah a'ubu albarkatun wannan salatin a'ubu nadawu bisulil mustafa da abinda nake roka a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wanda al-mustafa al-kaun zababbe a cikin halitta muntaka wanda yake Allah ya zabe shi albarkacin wannan salatin a'ubu bisuli dawo da abin da na roka nazo nayi roko wajen annabi to albarkacin wannan salatin na dawo da abin da na roka abin da naje nema ya zama na dawo da shi na same shi al-mustafa a wajen zababban Allah mustafa al-kauni zababbe a cikin halittun Allah muntaka wanda Allah ya kara tace shi a cikin halittu alayka salatullahi summa salamuhu turafiquni sirran likay atahaqqaqa alayka salatullahi summa salamuhu turafiquni sirran likay atahaqqaqa alayka salatullahi salatan Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah turafiquni sirran turafiquni albarkacin wannan salatin turafiquni karakani ya rasulullah ka kasance abokin tafiya ta sirran aboye likay atahaqqaqa saboda in samu tahqiqi in samu tabbatuwa in samu tabbas da garanti a cikin imani da ilimin shari'a da hakika shine turafiquni ka kasance abokin tafiyata ya zama duk abin da yake ina yi ne cikin umarninka likai ata haƙaƙa saboda in samu tabbas da garanti a cikin imani da hakika alayka salatullahi summa salamuhu litarda anil abdil haqiri haqiri wa tu'tika alayka salatullahi summa salamuhu litarda anil abdil haqiri wa tu'tika alayka salatullahi salatin Allah tabbata gare ka ya rasulullah summa salamuhu amincin Allah tabbata gare ka ya rasulullah litarda albarkacin wannan salatin litarda ka yarda litarda domin ka yarda anil abdul hakiri ga wannan bawa wanda yake wulakantacce ba kowa ba albarkacin wannan salatin Allah ka yarda da shi wa tu'tika kuma ka enta shi shi ma nan tu'tika ta din da rufu a yafikin wa tu'tika kuma a enta shi shi wannan bawa salatun wa taslimun minallahi saramadan wa qad sada dinullahi wal adl haqqaqa salatun wa taslimun alaman gaza badaran wa uhudan wa kandaka salatun wa taslimun minallahi saramadan alaman gaza badaran wa uhudan wa kandaka salatun salatun Allah tabbata ga kai ka ya rasulullah wa taslimun aminci minallahi daga Allah saramadan har abada Allah ya tabbata ga mangaza badaran ga wanda ya yakin badar shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salati da gaisuwa su tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam mangaza badaran wanda ya yakin badar wa uhudan wanda ya yakin uhudu wa kandaka wanda kuma ya yakin kandak shine salatun wa taslimun salati da aminci minallahi saramadan su zo daga Allah har abada ala mangaza badaran su tabbata ga wanda ya yakin badar wa uhudan wanda ya salatin wanda ya yakin uhudu wa kandaka wanda ya yakin kandak wa kaybara qabla al-fathi wal kufru muhammadun wa qad sada dinullahi wal adl haqqaqa wa kaybara qabla al-fathi wal kufru muhammadun wa qad sada dinullahi wal adl haqqaqa wa kaybara salatin Allah tabbata ga wanda ya yakin wanda yaje kaybara qabla al-fatihi kafin fatahu makka wal kufru a lokacin kafirci muhammadun an bisar da shi shine muhammadu an dasar da shi kamar abu yana kirkeli a dasar da shi muhammadun kafirci an dasar da shi an kashe shi dinullahi addinin Allah wa qad sada shine ya zama mai shugabanci wal adala adalci a wannan lokacin haqqaqa sai ya tabbata shine wal adala haqqaqa adalci sai ya tabbata wallahu alam wannan harafin yana da yawa ina ga zamu raba shi biyu saboda ya dan yi mana dadi na dauka